karami ke sinni a cikin shekaru wa nashadu sannan bayan kankanta shekaru kuma na taso fi biladil ajami a cikin garuruwa na ajami ina fata an gane to fa min huna daga nan ne a dalilin wannan cewa wa kauni sagiran fi biladil ajami ka gane ai to ta'lamu zaka gane cewa anna biladus singal garuruwa na kasar Senegal inda aka aiki Shehu Ibrahim da inda ya layu laysatu man sha'a ajdadihi ba ita ce wato kasa ta kakanninsa ba inda aka aiki kakanninsa shi asali kakanninsa can in kai sama duka larabawa ne ka gane da ya cewa kunna araban sawadatina al-ummahat ita mu asalin mu larabawa ne yawa uwayenmu mata ne suka mai da mu bakaki wani kakansa ne yazo yi wannan yanki sai ya auri bakar fata sai ya zama diya inda ta haifa bakaki ne shi kenan sai yau suka taso bakakin mutane sai kuma larabci ma ya bata tunda an zo cikin ajami to yana nuna maka anna biladus Senegal cewa garuruwa na kasar Senegal laysata man sha'a ajdadihi ba ita ce mahaifar kakanninsa ba wa annahu kasani cewa shi shehu asalinsa umawiyun bani umayya ne ka gane daga cikin khalifofin bani umayya a cikin su ne nasab wato al-nasab wa annahu umawiyun nasabi shi din nasabarsa tana dangantuwa ne ga bani umayya wato cikin khalifofin bani umayya ba ma bani al-abbas wanda suka biyo bayan bani umayya ba radiyallahu anhu wa hadasatu sinni ka gane ai wato kanancin shekaru wal mukusi da zama da ya fi biladil ajami a garuruwa na ajami cewa kakanninsa sun kauraso sun zauna a kasar ajami shi kuma ya taso a lokacin yana da kuluciya yayin wannan litafi la yanqusani ba sa tauye darajar man kassahu Allah wanda Allah ya kebace shi bil kamali da wata kamala ta daraja wa ikhtarahu wanda Allah ya zabe shi da qurbi ga kusanci ga zatin Allah wal wisali da kuma saduwa da halara ta ubangiji dan ya taso ne kalamin shekaru kuma shi a jami ne ba balarabe ba duka wannan ba zai rage matsayinsa a wajen Allah to falizalika don haka ne kala shehu ya ce maka fallahu kaga Allah yaqtasu yana kebance man yuridu wanda yayi nifi bi fadlin ay bi fadlihi da falalasa wa yakhussu man sha'a kuma Allah yana kebanta wanda yaso min khalqihi daga halittarsa ko da wannan falala ta sa bi qaulihi domin fadin manzo Allah alaihi salatu wassalamu da yace la fadala li arabiyyin ala ajami ba wani fifi kon daraja ga wani balarabe akan wani ajami wanda ba balarabe ba wai dan wannan balarabe ne wannan ajami ne wannan ba shi yake nuna bambancin daraja a tsakanin su ba ولا لابيض على اسود هكذا اي ولا فضل لابيض على اسود باب في فيكو na daraja ga fali ala aswada akan baki dan wannan fali ne wannan baki ne ba shi yake nuna falin yafi bakin daraja ba domin manzala ce kullukum min adam dukkan ku asalin ku daga annabi adam ne kowa ya sani kowa adamu min turabi shi ko adamu ya samu ne daga turbaya da Allah ya halice shi da ita to wanda aka halice shi da kasa ake wanda ake takawa akwai wata daraja to wato abin da yake nufi ba wani fifiko tsakanin kabila sai dai tsoron Allah kawai illa bittaqwa wanda ya fika tsoron Allah ko baki ne ya fika daraja a wajen Allah saboda haka bambancin launin fata ko bambancin harshe ba shi yake nuna wani yafi wani daraja ba saboda Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum hakika mafi darajar ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah kuma manzo Allah ma yana cewa to shikenan dai wallahu zul fadl al azim ka san ku shi Allah wato ubangijin falala ne al azim mai girma wal murid ay al fa'al ne lima yurid mai yawan aikatawa ne ga duk abin da ya nufi ba mai hana shi ba mai ce masa danne saboda la yusalu amma yaf'al ba tambayar Allah ga duk abin da ya aikata a ce Allah dan me kai kaza wa hum yusaluna amma su talikai ana tambaye su duk abin da suka yi sai an tambaye su dan me to alhamdulillah sun maqala radiyallahu anhu
Amin.